samar da ci gaba mai dorewa domin inganta rayuwar al'ummomin yankin Afirka ta Yamma da dai da kudurin Majalisar Dinkin Duniya shine jigon maudu'in da masana za su baje a yayin wannan taro na shekara-shekara wanda kungiyar jami'o'in Afirka ta Yamma Association of West African Universities AWAU ta shirya shugaban jami'ar Ilori Professor Abdul Gani Hambali bugu da kari shugaban kungiyar jami'o'i ta AWAU yayi karin bayani akan manufar wannan haduwa
kaga ba yanda mutum zai rayuwa in ba kwanciyar hankali a jami'o'i kuma akwai bangare da yawa da suke bincike wajen rayuwa da kuma zaman lafiya a cikin mutane in ka duba akwai tashin hankali a duniya koina a yin ba da ilimi kuma to jami'o'i sun kusance sun hada kai mutane ba ga zaman lafiya zai zama problem you know magana lafiya da magana roads da sauransu ko me rayuwar mutum and ilimi ya saba to sai ka muka sa wannan taruwa
wannan shine karo na biyar da jami'o'in kasashen Afirka ta Yamma ke hallara a zauren taro guda tun bayan kafuwar kungiyar AWAU a shekarar 2011 saboda haka shugaban jami'ar Abdul Mumin ta Yamma Professor Habibu Abarshi ke kallon irin wannan haduwa a matsayin ta kara wa juna sani
kun san ba ya samu a dace bisa ga abubuwa da yawa matsaloli da a gare mu sai mu haɗu gaba ɗaya wani ya taimaka ma wani ga abin da ya kware bisa gare shi kuma wancan ya taimaka ma wani shine hulɗar da muka so ta girma ta bunƙasa tsakanin mu kun san yanzu duk ƙasashen da a gare mu nan a yanki na Afirka ta Yamma ba mu da haɗi kwarai mai ƙarfafa mu shi ko kun san sai an haɗu na aka samu ƙarfin da za a iya a tallafa ma juna a samu ciwo kan wasu matsaloli.
Kullo da shawarwari masu alfano ga shirin ciyar da kasashen Afirka ta Yamma gaba shine abin da ma'aikanta ke fatan samu daga masanan da ke halartar wannan taro in shi ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu.
Abinda gwamnatoci musamman gwamnatin Nijar ke jira shine idan sun kare su gabatar mana da dami-dami suka tattauna wani irin shawarwari suka bada inda su a tunaninsu idan gwamnatoci suka bi su za su cimma buri. Muna jiran wannan kundi wanda za su gabatarwa a ƙarshen taronsu mu kuma mu ɗauke shi mu nazarin shi.
Ƙarancin kuɗaɗen gudanarwa na daga cikin ƙalubalen da ke gaban jami'o'in Afirka a yau. Dalili kenan da ƙungiyar AWAU ta ce taron na Yamma zai dubi wannan matsala don tantance shawarar da za a gabatarwa gwamnatoci. A gobe Laraba taron ke kammala. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamma a jamhuriyar Nijar.